masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni kuma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya kalau ya taku unguwar ya aka yi sallah lafiya
lafiya kalau kuma mun yi bukin ranar samun yanci America lafiya
ai shine nake buku kasan aliger bukin samun yancin kai sallah ne ranar mata sallah ce to kowace buki sallah ne saboda haka sallah ba ta karewa mun kuma gashi kuma ana bukin samun yancin kai mu kuma muna ci gaba da shagalin mu
gaskiya fa
muna ci gaba da cin naban sallah ai
muna zarar tsinke
abba bana irin mai cance masha Allah
irin duniya tsinke menene ake cewa
a cikin duniya da dan tsinketa muna godiya su mai fara
Alhaji Baba Yaro
Alhaji Baba Yaro
New Jersey
da New York da New Jersey ai kan bana kan mun sha fara mun ci tsuri
gaskiya Haji ya Sa'aba ita kuma daga New York
to Allah ba da lada
amin sunba amin
muna godiya duka muna fata waɗanda suka je kuma aikin Haji an samu kowa ya koma gida lafiya an kuma samu iyali lafiya
amin sunma
Allah ya maimaita mana kuma Allah ya ba da ladan ibada
amin amin
to baba a wajen ka ake biki yau bari mu taso nan
gaskiya to bari mu faro da wannan sakon tai murna ga iyalan Alhaji Nuhu Iga kofar Gabas Faki da na Malam Abubakar Mairata ta Faki na daurin aure ƴaƴansu Shukuru Abubakar Faki da amaryarsa Fadila Alhaji Nuhu Iga Faki wanda za a daura a yau Asabar din nan kenan wato 8 ga watan Yuli da misalin karfe 2:30 kenan na rana a kofar gidan Idi Dogo Mai Kaji kofar Gabas Faki to Allah ya ba da zaman lafiya da kuma zara'a tsayyaba ta wannan tarbiyya ce ta rasuwa da
amma baba na ji kace tsiga ko
eh
to ai ko tsiga nan na aka haife ni baba ka sani ai kauye ce
Allahu akbar
ai wannan tsiga nan
a ga gidan muka fada
ai kuwa nan ne original garin gari na zan ce ko
Allah sarki gaskiya
inda za a bi da kake yawa yawa to to mu ni ma ina ma dukan mutanen in tsiga fata alheri
masha Allah to sai kuma mu ci gaba da wannan ta'aziyya ta wata rasuwar da aka yi amma watan da ya gabata muna mika ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji mai suna a unguwar Fadama da sarkin Fadama Alhaji Rizwan Muhtar Abbas da babban limamin kasar Ghana wato chief imam kenan Sheikh Usman Dausha rubutu da al'ummar Fadama baki daya na rashin Alhaji Bunyamin Alhassan wanda za yi addu'ar kwana 40 sa kenan a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a kofar gidan wato mai suna a Fadama da misalin karfe 11 na safe to Allah ya nuna muna kuma Allah ya jikan magabaci da sauran magabata baki daya
amin summa amin baba bari mu koma wannan hanyar sadarwa ta waya salula ta zamanin da muka samu wato WhatsApp da muke samun sakonni daga ciki kullum muna samun sakonni ɗaruruwa sabibi da haka yakan zama da wahala mu karanta koda kwata sabibi da haka idan ban ba bude sakonka ba kad abin da yasa ba ma taba sakon ma shine ka san yadda WhatsApp yake idan ka bude in baka bude ba ka san kana da shi alama ce ta cewa muna da wannan sakon da fatan muna fatan wata rana za mu kai kanshi shi yasa ba ma tabawa don kada mu yi kamar mun
ya bace
mana
yauwa
to idan ba a zo kanka in ka ga ka aiko da sako ban bude ba dalilin kenan da muke dan daga kafa da fatan cewa wata rana za mu kai gare shi to bari mu faro da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Alhatu Manjos Gobir Samar Zaria wanda yake so a gaida mishi ga isar mishi da sakon gaisuwar shi zuwa ga Honorable Yusufu Salisu Shaka Samar Zaria sai Sardaunan Samar Zaria Alhaji Bello Saidu da Mustapha Mai Shayi bakin asibitin ABU Shika Zaria sai Alhaji Ali Filasco bakaniken mota Sokoto da Baba Yakubu Makeri da nima lambar mu ta fito ta samu shiga sai Alhaji Mu'azu Gyaza daraktan kamfanin Farmers Escort Samar Zaria sai Murtala Faruk Sanyinna da mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad dan Chadi sai Yusuf Alfasaha sakataren NATO da dukkan membobin kungiyar Samar Peace Unity Association to mun yi sakon sa'aziya baba to ga wannan sakon ta'aziya da ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Niger wanda yake lika sakon ta'aziya zuwa ga iyalan Mustapha Muhammadu sakamakon rashin dan uwan su Muhammadu Bukar wanda ya rasu sanadiyar hadarin mota a hanyar shi ta zuwa birnin Kazawai to Allah ya ji kansa Allah kuma ya kyautata namu karshen
amin
gaskiya labari ya huce da ta fito daga Zaki Sudangi Zomawa Tambuwan ja Sokoto wanda yake so a mika mishi sakon gaisuwarsa da sada zumunci zuwa ga Haddabi mai kwamfuta mai yama da Sani dan Maye Zomawa sai Rendwanu Soja Zomawa da Oga Kotu Laboji, Allah ya sa Laboji na haka ne da kuma Alhaji Dana Laboji sai kuma Aminu Waziri Tambuwa tsohon gwamnatin jihar Sokoto. To da fatar an tashi lafiya. Gaisuwar ta girma. Sai wannan sako da ya fito daga hannun Yakubu Mai Aski Badaraka jihar da magaran Jamhuriyar Niger wanda yake so a mika miki gaisuwar sada zumunci zuwa ga abokan arziki da suka hada da Rade Mai Caji Badaraka sai Yusuf na Zulaiha Badaraka da Buhari Alhaji Sale da Sanusi Madatai sai Maman Sani Dauda da Yaro Buniya Alisa haka ne garin Malam da Malami Kura garin Sarkin Noma sai Sani Da'u Alaska Tsatsun Burum da Ali Sarkin Yaki Nima sai Nazibi Ibrahim da Iliyasu Yakubu Digawa da Kadora Digaga dan Fulanin Warji da daukacin masu sauraron wannan tashar mai albarka da takwarorin ta yace wanzamai na birnin da na karkara ashe wanzami ne ka ji a maka aski baba to sai wannan sako da ya fito daga hannun Mahmud Salihu kauren na Moda jihar Zamfara baban Abdul Samad wanda yake so a mika miki gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Adafka sai Honorable Abdullah Yahaya Kaura da Abdul Malik Saidu Mai Biredi sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Bengere Mai Walda Kaura na Boda Allah ya sa Bengere na haka ne sai Murtala Tasiu Kaura da Falalu Mai Kafe da Kujera da Yunusa Tanko Bani Mbaka sai Usaini Dangote Karasuwa da Malam Nura Bala Vice Principal Admin na Moda Secondary School da ƴan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na biyu Kaura na Moda da daukacin masu sauraron filin Abar ya huce baki daya da fatan kun gudanar da sallar Idi cikin koshin lafiya to amin summa amin to baba
summa amin to bari na faro wannan gaisuwar sada zumunci da baki da muka yi wato wanda suka kawo mana ziyara
haka muna kuma godiya da zumunci aka ce zumunci a kafa yake ko
kwarai kwa wannan ai da kafa da girgi da menene ne girgi sama
anka dai
wato gaisuwa ta abare huce zuwa ga Malam Muhammad Mahi Yayil Amin wato Sidi Mahi kenan da uwar gidansa Hajiya Zainab sai kuma ƴaƴansa da suka taho tare da suka hada da prince da Modibo da kuma princess ina mika gaisuwa bari ya huce kuma zuwa ga Malam Faisal wato wanda ya musu masauki kenan da ke zaune a nan Maryland mun gode da ziyara kamar yadda alheri kika faɗi Allah ban zubunci kuma ya mai da su gida lafiya to sai kuma wannan sako na abari ya huce da ke cewa salam abari ya huce da fatan Allah ya sa mun yi bukukuwar babbar sallah lafiya kuma muna gaida Dr. Sa'idu Sani Badigo da Dr. Usaini mai maganin cutar hanta zindiwa da Aliko Auta kafinta Yalwa da Malami Kura da Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Adamu Sarkin Sagaru Bajoga da Alhaji Yahaya Muhammad Wakilin Sagaru sai kuma dan adda mai mai taranka da shugaba Mati Taranka da kuma shugaba Malam Malam Mai Zanin Hula da Yusuf Mai Leda Gololo da Hassan Ahmadu Lafiya da Yawale Sani Takai da kuma kawuwa IKD Potoscom da Hamisu Henry Potoscom da dukkan ma'aikatan Sunshine FM a Potoscom sai kuma gaisuwa zuwa ga Murtala Faruku Sanyina da Baba Yakubu Makeri da kuma Grace Alheri Audu yake sai kuma gaisuwa zuwa ga Abdullahi Jaban Kukuri da Abdul Qadir Mai Kibi Zindiwa da Ali Reza Zindiwa sako daga Haruna Bibi Watar Mazuwa tare da Alhaji Sule Nayashi Turakin Sangaru Bajoga to sai kuma wannan gaisuwan sada zumunci da ta fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Tarayyar Najeriya yace salam filin abar ya huce ku bika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Adamu Aliyu Ungulbe da Sanin Shaga kofar Kaura Katsina da Habib Ibrahim Central Market Katsina da kuma Ahmadu Maneja unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Tarayyar Najeriya da fatan duk sun tashi lafiya
wato baba kullun kamar yadda muke fada komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
ko kadan
yan wato tabili da haka bari mu dire da wannan sako da muka samu daga hannun Musa na Ghana Isasa Bangi daga cin Ghana Bangi to to kaji baba yace to yana mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga wazirin Bangi Umaru Chali Chali Shadadi da sarkin Bangi Hakimin Ukata inda baba sai kai ta ci na gyara in akwai gyara waɗannan sunayen garuruwa da Abdullahi baban je ga Bangi da shugaba Idi mai lalle Bangi sai Yaqo mai neman na aure to Allah ko ya baka da Ibrahim
da Ibrahim
yawa bu kuma ba ji labari in an dace da Dr. Ibrahim Kibiya mai maganin shanu sai Alhaji Wadatau mai maganin shanu shi ma da Bello mai tukwane da Dan Tani Kaluwa da Haruna Bakanike Shadadi sai Ibrahim Makeri da Umaru AGR Dan Kurmi da Alasan Dan Maliki Dan Kurmi sai Adamu Gwamna Zarangade a jihar Zamfara da fatar an tashi lafiya labarai guda biyu zan baka yau ka dace irin ka
san bikin waje kenan
a cikin wani ba aiki bukukuwa ba kaga an yi bikin sallah an zo an yi bikin da
haka
da haka zan ba yawa to wa'idan labaran suna da alaka da juna ne tunda baba sallan layya aka yi ko to tunda sallan layya aka yi to bari mu faro maka da labarin da Kabir sakai na layin yan gora malin fashi ya ko wanda yake wai wani balife ne baba ya tafi yawa yaje Hajji ba yaje roƙon Allah a ɗakin Ka'aba sai yana roƙon wani ba haɗe je kuma yana gefe yana ganin yadda wannan
badufan
yawa yana ta roƙon Allah to shi wannan ba haɗe jin da yake yadda badufan nan yadda su ya sa zuciya sosai yana roƙon Allah sai shi ma ya ɗaga hannu yana cewa ya Allah ya Allah abin da wannan ba nufa ke nema idan ka bashi ne ka bashi ka bani irin su to biyo shi ne za mu dai shi ne kawai ya ga yace duk abin da ba nufa nake nema in ya so in abin ka bashi wannan abin
ya san alheri ne je za a linka masa to
ke ai baba ba nufa ne ya haka tunda shi wancan abin da faɗe da yana faɗa da ƙarfi ne da badufa shi kuma wancan a zuciyarsa yake addu'a da ba haɗe da nan da badufa ya ji haka sai ya sake addu'a sai ya koma yana roƙon Allah ya ce ma ya Allah ka sa ido na guda ɗaya na ƙasa wato tunda shi wancan
biyu yake nema
yana neman abu da ke nan ji baturai abinda Allah zai ba wato in Allah na kasa ita ce da to wannan mukawo zai zama
eh gaba ɗaya ke da
duka ina rufin guda da za su maka
baje ba kirki
ya tunda da haka ne bari ya buguta abin da yake nema na alheri ya fasa bari idan shi tsaye na kasa wancan dan gaba ɗaya bakanci
Allah zai
to sai kuma shi ita Aisha matar Usaid da Dangote karasuwa ita kuma daga jihar Yobe da ka bayar da nake tunda dai sallah ake to ana tafiya sayan rago ne ana tafiya kasuwa sayan rago ba to shikenan sai wani bawan Allah ya kai akuye shi a ki ai ragon shi kasuwa dan nufin sayarwa
shi ya kai sayarwa ne
yawa ya kai sayarwa ne to ya kai sayarwa akai ciniki ya sayar to wanda ya sai ragon nan yana kirga kudi yana kirga kudi yana kirga kudi baba
na'am
ya ba mai akuya mai shi mai ya ba mai rago ya gama kirga kudi chief yanda suka yi ciniki yana so ya mika mai rago sai ragon nan yayi whoop ya tafke kudi ya taune ya hadiye mara wai tauna kudi ya hadiye baba to wai Aisha ta ce wai to tsakanin su din nan ragon nan nawa ne ne da shi mai ragon da ya sai da rago aka riga ake ciniki aka ya fiyar da shi wannan wanda ya fito da kuɗi zai biya kuɗin rago amma rago ya fiye waye ne mai ragon nan waye ne da rago gida
mai rago
waya za a raba wannan fada baba
sai da wannan
rago ya cire
zai a raba baki kenan
yanzu a raba ragon a tsaka kowa da bai asara a ɗauki rabi koko ya za a yi mun bar wa masu sauraro zaɓi din wanda ya aiko da saƙo ma karanta mu ji ina za a warware wannan faɗa da Aisha ta
haɗa ba
ta haɗa wa masu sauraro da haka kuma na ji gama da majini na daga mana hannu sabili da haka ci da su ja burki nan yanzu a madadin
baba ya ku muke yi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Kalami da lissani warraka duka mun sahani a cikin so ba wani kankani
kai ne zuciya take
da ke ce zan yi yo da ke ce zan yi yo
Kaine zan yi wo da kaine